الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yau muna ranar lahadi 11 ga watan rabi'ul awwal hijran ma'iki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to 12 ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya dace da 15 ga watan tara miladiyyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara 2024 za mu ci gaba da karatu akan ilmu mustalahi alhadith a cikin wannan littafi mai albarka mai suna misbah rawi wallafar al-ustaz Abdullahi Bandu rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 6 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun kammala bayani akan abin da ya shafi al-hadithu al-mashhur wal-mustafid yau kuma za mu tashi cikin al-aziz al-hadithu al-aziz to duka dai ana bayani ne akan kashi na biyu daga cikin karkasuwar hadisi duba da saduwarsa zuwa gare mu kamar yadda aka ambata an yi bayani a baya akan al-mutawatir da kuma misalansa kashi na biyu shine al-ahadu to al-ahadu sune mallan yake bayani akan kashe-kashensa wanda ai bayani akan kashin farko shine al-mashhur ko kace al-mustafid duka suna matsayin abu daya to za a shiga bayani akan kaso na biyu shine al-aziz da kuma abin da ya shafi al-gharib dama shi al-ahad kashi uku ne akwai al-mashhur akwai al-aziz akwai al-gharib to wannan sune kashe-kashen hadisi ahadi wanda martabar su bata kai ga tawaturi ba ma'ana bai cika waɗancan sharuɗa da suka gabata a baya na cewa sai hadisi ya kammala su sannan za a kira shi da al-mutawatir to shine mallan yace al-aziz azizun intataba'a al-ithnani faqat bihi kama rawa ash-shaykhani an anas anin nabiy la yu'minu ahadukum hatta wa anhu yu'linu Abdul Aziz ma'akatadatin wa'an zassani shu'batun sa'idun thumma min zalika Isma'il zalika Isma'ilu Abdul Warisi wa'anhu muruwi bi jam'in warisi sayal garibu marwi wahidin faqat garibu ومنه فرد مطلق عجيب يرى تفرد لدى أصل السند كالنهي عن بيء الولاء انفرد به ابن دينار عن ابن عمر وقد يكون مستمرا تترى نحو حديث إنما الأعمال عن عمر ثلاثة رجال ومنه نسبي بشخص أو قرى أو ثقة أثناءه أو آخرة كمتن قد قرى في الأضحى والفطر في مسلم بكف وصورة القمر لم يرويه ثقة إلا ضمره متن كل البلح فرد البصرة غير أبي قسان ما بمسلكي متن أمرت أن لعبد الملك وكل أحد لدى الورود قسم للمقبول والمردود الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى Allah ya ji kansa da rahama idan an ce al-aziz a fil lugha yana da ma'anoni daban-daban saboda daga azzani wani zamin yana iya daukar wato buwaya ko kuma karfi da rinjaya shi yasa ake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala azza saboda karfin sa ya kai buwaye su kuma ta kai ta cika haka akan ce da Abu al-Aziz a lokacin da ya zama yana da wahalar samu shay'un aziz ma'ana yana da matukar wahalar samu ba kasafai ake samun sa ba to duk lafazin al-Aziz yakan zo da sauran ma'anoni suna da yawa to sun ce shi al-hadithul aziz an kira shi da al-aziz duba da ba kasafai ake samun sa ba can ba a rasa bane ake samun sa yana da wahalar samu wasu kuma suka ce a an kira shi da al-aziz ne wato saboda karfi da kuma wato tabbatuwar sa ta hanyar da yazo to haka dai suka fada ko dai ya zama qillatu wujudihi ko kuma ya zama quwwatu maji'i ko kuma ya zama an samu karancin sa wajen samuwar sa ko kuma ya zama wato an samu yana da karfi wajen zuwan sa to shi yasa aka kira shi da al-aziz to amma a istilahi na yare da malaman hadisi idan an ce aziz to shine malam ya kawo mana yace azizu hadisi azizi azizunun sai aina kalu anan azizunin tataba al-isnan saboda wazani ba azizu in ba in kai haka baitin zai kare azizunin tataba'al isnani to al isnani mutum biyu rawi guda biyu in tataba'a idan suka biyo juna dabaka kaza an samu mutum biyu kamar dabakar sahabbai da dabaka ta farko ta tabi'ai da dabaka ta biyu ta tabi'ai da dabaka ta uku ta tabi'ai kowace tabaka an samu rawi guda biyu a hadisi a isnadi to wannan shi ake kira al-hadithu al-aziz kamar a ce ga hadisi kwaya daya mutum biyu kawai suka ruwaice shi a zamanin maiki sallallahu alaihi wasallama min as-sahaba sannan mina at-tabi'i at-tabaqatul ula shi ma an samu mutum biyu sun ruwaice shi daga su wadancan sahabban ko ɗaya daga cikin su haka an sake samu wasu daga cikin matsakaita a cikin tabi'ai a tabaqatus saniya kenan su ma sun ruwaice shi daga tabaqar farko ta tabi'ai haka a tabaqatul akhira tabaqa ta ƙarshe daga cikin tabaqoƙin tabi'ai shi ba a samu mutum biyu su ruwaice shi daga tabaqa ta biyu to hadisin da yazo da wannan siga shi ake kira da al-hadithul aziz so ba zai yi wahala ka sa hadisan da suka zo ta wannan hanyoyin ba su da yawa shi yasa wasu suka kira shi kawai da al-hadith al-aziz saboda ni an samu qillatu wujudihi baya da yawa shi yasa idan aka ce ka kawo hadisai 10 masu irin wannan siga to sai ka ci waya to zaka wahala to amma a matsayin mu na dalibai sai malamin ya kawo mana misali sai ya baka misali wanda zai zama formula gare ka idan kana son ka gane yaya shi wannan hadisin yake to shine yace in tataba al ithnani a yayin da aka samu rawi guda biyu sun bibi kowace tabaka azizu to wannan shi ake kira da al-hadithul aziz a yare na su malaman hadisi faqat kawai ma'ana a samu rawi biyu kawai kar su haura biyu in su haura biyu to kaga ya fada babin al-mashhur wanda ya gabata a baya shi yasa yace maka faqat bihi wato a samu biyun kawai sun takaitu akan ruwaitarsa kamar yadda ash-shaykhani al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka ruwaita sune ash-shaykhani anan idan ka ji an ce ash-shaykhani ana magana akan sha'anin hadisi to ana nufi al-imam al-bukhari da kuma al-imam muslim to kamar yadda suka ruwaita me suka ruwaita an anasin sun ruwaito daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu shi kuma Anas anin nabi shi kuma ya ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine hadithin la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in kuna yawan jin wannan hadisi to hadisun ne aziz ma'ana ɗayan ku imanin sa ba zai tabbata ba la yu'minu ahadukum ɗayan ku ba zai zama mai imani ba ba wai ana nufin cikar imani ba shi hadisi yake magana ba wannan la nafiya ce li wujudil iman kulliyan ma'ana kwata kwata babu imani sai an samu tabbatuwar abin da za a ambata na sharadi to yadda suke fassara imanin ɗayan ku baya cika wannan kuskure ne kenan akwai imani yawa abu yaba yadda ake so to kuskure ne domin abin da za a ambata sharɗin ne lil iman sharadi ne dole sai ya samu sannan ake samun imani in har babu shi to shikenan kulliyan ba za a siffanta mutum da cewa shi mai imani ba ne ko musulmi ne hatta akuna sai na kasance ni annabi sallallahu alaihi wasallama ahabba shi ma suna kuskure su ce ahabbu kuskure ne ahabba hatta akuna ahabba bin nasbi sai na zamo ni na fi soyuwa ilaihi zuwa gare shi min walidihi daga mahaifinsa, wa waladihi daga ɗansa, wan nasu ajma'in kai da dukkan mutane baki daya. Sai na zamo ni nafi zama abin su gare shi sama ga dukkanin wa'annan. To sanne ya zabo mai imani. Saboda haka duk lokacin da aka samu wani ya fifita son wani akan manzon Allah ko malaminsa ko iyayensa ko ƴaƴansa ko ya daidaita son su da son manzon Allah, to wannan ba a kiran wannan mumini, ba a kira ne ma musulmi, bai shigo musulunci ba. To wannan hadisi Anas ibn Malik radiyallahu an shi ya ruwaice shi fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Su haka al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin ta hanyar Abu Huraira, an gane banda Muslim. Shi ma Abu Huraira radiyallahu anhu ya ruwaice wannan hadisi, amma tafarrada bihi al-Imam al-Bukhari an muslimin. Al-Imam al-Bukhari ya kadaitu da ruwaitar ruwayar Abu Huraira banda Muslim. Wanda Muslim da shi al-Imam al-Bukhari suka hadu shine lafazin Anas ko kuma riwayar Anas, an gane. To kaga nan muna da rawi guda biyu, muna sahaba, muna da Anas, sannan kuma muna da Abu Huraira fi sahih al-Bukhari faqat, a gane. To wannan kenan. To shine sai malam yace ka karanta har zuwa ƙarshen hadisi. Wa anhu, to daga Anas, sai aka samu wasu kuma sun roce shi daga Anas. Mafi yawa hadisin ya zo ne ta hanyar Anas, hanya tabbatacciya. To wa anhu, daga shi Anas ne Abdul Aziz, wani rawi da ake kira Abdul Aziz ibn Suhaib, shine Abdul Aziz ibn Suhaib tabi'i ne, shi kuma ya ruwaici wannan hadisin an Anasin daga wa, daga Anas. Sannan banda shi yana da aboki ma'a Qatadatin, tare da Qatada ibn Di'ama, tare suka ruwaici hadisin wurin wa, wurin Anas, kuma suna daga cikin at-tabaqatul ula min at-tabi'in, da shi Abdul Aziz ibn Suhaib da kuma Qatada ibn Di'ama. Sai suka ruwaici hadisin daga wa, daga shi Anas radiyallahu anhu, radiyallahu anhu. To yanzu mun gama da at-tabaqa ta sahabbai, mun gama da at-tabaqatul ula ta tabi'ai, sura at-tabaqatu thaniya ta tabi'ai. Sai ce wa an za thani, to daga wannan nabi shine Qatada, shi kuma Shu'batu ibn al-Hajjaj, shi kuma sai ya ruwaici hadisin daga Qatada. Shu'ba ibn al-Hajjaj sai ya ruwaici hadisin daga wa, daga Qatada, tare da abokin karatunsa shine wa Sa'id ibn Abi Aruba, shine gashi nan Sa'idu, Sa'id ibn Abi Aruba, su biyu suka roci hadisin wurin wa, wurin Qatada, wurin Qatada. Yawwa, to kaga su suna cikin tabaka ta biyu ta tabi'ai, suna cikin tabaka ta biyu ta tabi'ai. Ina fatar an gane. To wannan kenan. Sai ce summa, summa sa'annan ina ne gure yake summa min zalika isma'ilu ko abdul aziz to summa min zalika sannan daga wancan abokin katada wane ne abokin sa abdul aziz ibn suhaibin ba tare suka roci hadisin wurin anas ba ko ba tare suka roci hadisin ba to shi kuma daga kansa sai aka samu isma'il ibn ulayyata shi kuma ya roci hadisin gurin sa an gani yawa tare da abokin karatunsa ana kiransa Abdul Warith ibn Sa'id shi kuma shine abokin karatun Isma'il tare suka karbi riwayar wajen abokin katada shine Abdul Aziz ibn Suhaibin kamar yadda shi kuma Shu'ba ibn al-Hajjaj tare da Sa'id ibn Abi Aruba su kuma suka karba wurin katada to daga kan Isma'il da Abdul Warith daga nan hadisin da sai ya zama mashhuri ya zama ma mutawatiri daga nan akai ta saba adadi mai yawa suna ta ruwaita hadisi an gane yawa to hadisin kaga ya zama al-aziz ko to zaka ga mutum biyu su ruwaita daga mutum biyu to haka wani zubin a samu mutum biyu kowa ya zango an sake samu mutum biyu kuma sun ruwaita daga gare shi kamar yadda aka samu ta hanyar Abdul Aziz ibn Suhaibin kaga yana da nashi rawiya ne da suka ruwaita daga gare shi haka abokin karatunsa Qatada haka wani zubin ana samu kuma ɗaya kawai za a ruwaita daga gare shi kamar yadda ba a ruwaita daga Abu Huraira ba sai aka ruwaita ta hanyar Anas hadisin ya zama mutawatiri saboda abinda ake la'akari waɗanda suka jiyo daga wannan ba su haura mutum biyu ba a ɗabakarsu an gane saboda su Isma'il da Abdul Warith ba su kai ɗabakan shi Shu'ba da kuma Sa'id ba ɗabakar Shu'ba da ɗabakar Sa'id ibn Abi Aruba to suna tana sabanta su to shine mala yace wa anhum daga ta kansu ne su waɗannan na ƙarshen ruwi aka ruwaici shi wannan hadisi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi har zuwa ƙarshe bi jami'in da adadi mai yawa warisi sashi na ɗaukar sa daga sashi wannan ya ɗauka daga wannan ya ɗauka daga nan kawai sai hadisi ya zama mutawatiri amma tunda a farkon isnadi bai da wannan sharadin shi yasa ba a kira shi da al-mutawatir ba sannan kuma tunda a farkon isnadin sa ba a samu sama ga marwayata guda biyu ba shi yasa ba a kira shi da al-mashhur ba sai aka kira shi da al-aziz to shine misalin da malai ya kawo mana na al-aziz sai ka koma ka yi ta binciken hadisai su da hadisin da ka samu da wannan siga sai shi ake kira da al-hadis al-aziz al-hadisu al-aziz kuma ko da ɗabaka ɗaya biyu aka samu ya wadatar koda an samu a ɗabaka ta uku misali ya yi tawaturi ko ya yi shuhuri to ba zai dai cire shi daga wannan sunansa ba sai a ce daga ɗabaka kaza zuwa kaza to hadisi ne aziz amma zuwa ɗabaka ta kaza to ya zama mashhuri ko ya zama al-mutawatiri kaga daga kansu Isma'il da kuma shi Abdul Warith to daga kansu hadisin ya koma mutawatiri an samu adadi ɗaruruwa ma sun roice shi to sai al-garibu sai hadisi al-garib ko to idan an ce al-garib a lugar larabci eh shi ma ana nufin alfardu abinda yake kwaya daya abinda yake kwaya daya to istilahi nasu idan sun ce alhadisul garib shine malam yace marwi wahidin faqat eh wato shine hadisin da rawi kwaya ɗaya kawai ya ruwaice shi kaga shi bai kai al-aziz ba saboda haka ya ƙara sauka daga daraja eh al-mashhur shine a'ala al-martaba cikin aqsam na al-ahad mai bi masa shine al-aziz mai bi masa al-garib shine na ƙarshe kaga cewa ambaci rawi ya ne barwaita guda biyu to nan kuma rawi ɗaya an ka samu eh kowace dabaka an samu rawi ɗaya to shi ne yace faqat kawai garibu to wannan shi ake kira da hadisi garibi wa minhu daga cikin hadisi garibi to sun kakkasa shi kashi kashi akwai kashin farko da suke kira fardun mutlaqun mana haridi hadisi garibi mutlaqi shi ba a kayyade shi ga wani ba sannan ba a kayyade shi ga gariba da sauransu shi bai da wani kaidi to ajibu to shi wannan kason yana da ban mamaki kwarai da gaske yana da ban mamaki kwarai da gaske to shi yasa sai fara ambatarsa dalilin da yasa yake da ban mamaki yace yura saboda shi ana ganin sa ana ganin tafarrudun kadaituwar rawi lada asli salat shi ya takaita ne galibi ga asalin sanadi kila a ce sahabi shi kadai ya ruwaice shi sahabi kwaya daya to daga kan sahabi kuma sai a samu adadi mai yawa sun ruwaita daga gare shi ko kuma a samu tabi'i ya ruwaita daga wani sahabi shi kadai to daga wannan tabi'in sai a samu dalibai da dama ruwatu da dama su kuma sun ruwaita daga shi wannan tabi'in to wannan shi suke kira da hadisi wato garibi mutlaqi duba da yadda an ka samu tafarrudi a asalin isnadi eh koda ko yazo da hanyoyi daban-daban amma kuma duka hanyoyin dai suna komawa ne zuwa gare shi sai ce kan nahi ga misali kaman misali hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi an bai'il wala'i daga sayar da wilayantaka ta bawa da mutum ya yanta kana da bawa sai ka yanta shi kace ka yanta shi to yanzu walicin sa na garu da sauran abubuwa eh to kai ne zaka tsaye da wannan an gane baya da yan uwa da sauransu kamar iyaye da yaya eh to yanzu kai ne abin nan din sa waliyin sa kai ne majibincin sa idan ya mutu bai da mai gado sai ka gade dukiyar sa gaba daya tunda ya zama da yanzu in kuma yana da iyaye ko yaya sai su gade shi shine naha an bai'il wala'i wa hibatihi haka lafazan hadisi yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani hadisi ne na Abdullahi dan Umar shi ma yazo fi sahihaini yazo fi sahih al-Bukhari wa Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan mutum yace zai sayar da walaccinsa wala'insa ga wani da ya yanta yace zai sayar da ma wani wa hibatihi ko yace a ni na yi kyautar sa wani wani bawa nane na yanta shi saboda haka yanzu madadin ni na zamo waliyin sa ko mai walaci a kansa na baka kyauta ko ka zo mu yi ciniki na saida ma to wannan bai halatta ba musulunci an gani sai dai kai kai to wannan hadisi imparat bihi ibnu dinarin an ibn umar ibn abdullah ibn umar shi ya ruwaice shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane to daga ka Abdullahi dan Umar babu wani rawi da ya ruwace shi in ba Ibn Dinarin ba shi ma sunan sa Abdullah Ibn Dinar tabi'i ne shi kuma shi kada ya ruwace hadisi ya dauko hadisin wa Abdullahi dan Umar to daga kansa shi Abdullah ibn Dinar daga kansa ake ta samun marwaita da yawa adadi mai yawa suna ruwaita hadisin daga gare shi an gane saboda haka yana da hanyoyi da yawa amma duka hanyoyin suna kobawa ne zuwa ga shi Abdullah ibn Dinar an gane saboda haka anan ya zamo shine aslus sanad wannan kaga galibi ne kallo zuwa ga asalin sanadi amma daga kan shi Abdullah ibn Dinar kuma daga kansa sai hadisi ya koba mutawatiri ya koba mutawatiri a gare yawa kaga tafarrudin bai ci gaba ba har zuwa ƙarshen tabaqat ko to sai ka maka kishiyarsa wa qad yakunu haqiqa kuma wani zubin hadisi yana iya kasancewa mustamirra wato wannan tafarrudin ya doge har ƙarshen dabaqat tatara kuma yana biye juna dabaqa bayan dabaqa dabaqa bayan dabaqa an gane mutum ɗaya ruwaita daga mutum ɗaya shi ma daga mutum ɗaya shi ma daga mutum ɗaya ana ya samu kaga sabanin wancan shi wancan daga Abdullahi ibn Dinar daga kansa tafarrudi ya kare an gane dukkanin waɗanda suka ruwaita daga gare shi dai ne amma kuma suna da adadi mai yawa to ina misalin shi wannan nabiyun na hausa yace hadisi innamal a'malu ko kamar hadisin innamal a'malu binniyati abun sani ayyuka ana hukunta su ne ko suna tabbatuwa ne da niyoyinsu to wannan hadisi wanda yake mashhur ne an Umarin yazo ne ta hanya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu cikin sahaba ba a samu wani isnadi tabbatacce da hadisin ya tabbata ba ya karbe shi daga manzon Allah in ba sayyiduna Umar ba shi kada ya ruwace shi a isnadi dai wanda yake tabbatacce an gane to salasatun rijalu an samu wasu marwaita guda uku wanda sun biyo bayan shiwa shi sayyidina Umar mutum uku kowannen su ya karba daga malamin sa kowannen su ya karba daga malamin sa ajere kuma ajere ga yadda abin yake shi sayyidina Umar shi kaga ya kadaita da shi daga manzon Allah to daga sayyidina Umar wanda ya ruwaita daga gare shi shine Alqama banda Alqama ba wanda ya ruwaita hadisin daga Umar an gane an gane wannan ko shi kuma daga Alqama aka samu Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi shi kuma shi kadai ruwaice shi daga malamin sa Alqama banda shi babu wani babu wani daga Ibrahim ko Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi aka samu shi kuma Yahya ibn Sa'id shi kuma ya ruwaice shi daga wa daga Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi kaga uku kenan akwai Alqama daga Umar akwai Muhammad ibn Ibrahim daga Alqama akwai Yahya ibn Sa'id daga wa daga Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi to sune salasatu rijali din da ya ambata An gane? Yawwa. To haka suka zo. Saboda haka alƙama yana cikin tabaka ta farko. Haka Muhammad ibn Ibrahim yana cikin tabaka ta biyu. Haka Yahya ibn Sa'id yana cikin tabaka ta ƙarshe. Dukkanin su tabi'ai ne. Amma mataki mataki ne kamar yadda za a samu a makaranta zaka ga akwai ɗan dabaka kaza akwai ɗan dabaka kaza ko ba haka ba yawa akwai ɗan manya can kololuwa sannan akwai na ƙasa da su sannan akwai masu bi musu sannan akwai ɗan farko amma dai duk sunan su dalibai to haka abu yake. To kaga tafarrudin yayi mi yayi tasalsuli daga dabakar sayyidina Umar ta sahabbai ko mun ce ba wanda ya roice shi da islami mina sahaba ingantacce in ba sayyidina Umar ba. To haka a dabaka ta farko ba wanda ya roice shi in ba alqama ba, daga alqama a dabaka ta biyu ba wanda ya roita daga gare shi in ba Muhammad ibn Ibrahim ba, daga dabaka ta ƙarshe ba wanda ya roice shi in ba Yahya ibn Sa'id ba. To daga kan Yahya ibn Sa'id sai hadisi ya tawaturi an ce sama da mutum ɗaruruwa sun ruwaita daga gare shi. To hadisi ne garibi zaka ga malamai na yawan kawo misali da shi innamal a'malu binniyat sai ka ji an ce hadisi ne garibi. To ba yana nufin da'ifi ba. Ka ji dalilin da yasa aka kira shi garibi. Amma an ruwai daga cikin waɗanda aka ruwaito sun ruwaice hadisin amma hanyar su bata tabbata ba. Mina sahaba akwai Abu Sa'id al-Khudri, akwai Aliyu ibn Abi Talibin, akwai Abu Huraira, akwai Anas, dukkan su an ruwaito hadisi innamal a'malu binniyat ta hanyar su amma dai bata tabbata ba. To shi yasa babu la'akari da riwaya da hanyar su. Ta sayyidina Umar ita kadai ta tabbata. An gane? Ita kadai ta tabbata. Wa minhu, to wancan duk kashe-kashen hadisi ne garibi ko fardun mutlaq sai kashi na biyu. Wa minhu daga cikin nau'in hadisi garibi nisbiyun, akwai alfardun nisbiyu shine shi kuma wanda za a jingina shi ga wani mutum ayyananne ko kuma gari, wato daga shi ba a samu wannan sifar ba, to siffantuwa da wannan sifar da ya shi kadai, to shi yasa sai ya zama fardi nisbi sabani waɗanda suka gabata. Zaka samu tafarrudin ba kansa shi kadai ya tsaya ba, ya shafi na samansa ko na ƙasa da shi. Na fatar an gane. Kamar shi wancan da ya ce na Annabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala, kaga an samu a Abdullahi dan Umar, haka an samu kuma daga Abdullahi ibn Dinar. Haka innamal a'malu, kaga an samu daga sayyidina Umar, haka an samu daga alqama, haka wannan tafarrudin an samu daga Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, haka an samu daga Yahya ibn Sa'id. An gane? To shi ake kira fardun mutlaq. Shi wannan kishiyarsa ne. An gane? Yawa shi akan takaita wannan tafarrudin ga wani abu ayyananne shi kadai kwaya daya. To shi ne za a yi magana akan sa. Sai ce nisbiyun bi shakhsin, wani zubin akan danganta hadisin ga wani mutum kwaya daya ayyananne au qura, wani zubin kuma a jingina shi zuwa ga alqariyu, sai a ce maka ai wannan hadisin tafarrada bihi basariyu, ahlu basara ko ahlu almadina ko ahlu makka ko ahlu kufa. To wannan shi ake kira garibi nisbi, fardun nisbi, wato banda su ƴan wayannan garin ba wanda ya ruwaita. Ko dai gari ga gari ya ruwaito hadisi, ƴan gari su ruwaita daga gari kaza. An gane? ko kuma wani ya ruwaita daga gari kaza ko kuma wani gari su ruwaita daga wani duk ana samu aw siqatin ko kuma a kayyade shi da wani amintacce eh ya zama shi kadai ya ruwaici wannan hadisin banda shi babu wani asna'ahu aw akhirahu kuma shi wannan tafarrudin wani zubin a same shi a tsakiyar isnadi wani zubin kuma a same shi a ƙarshen isnadi wannan daga kansa riwaya ta ƙari to na misali kamat ni qadi qara fi labha wal fitr kamar hadisin da aka ruwaita cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta a sallan layya idil layya da karamar sallah an gane bi muslimin hadisin yazo a muslim bi qaf cewa ya karanta suratu qaf a raka'an farko wa suratil qamar haka a raka'a ta biyu ya karanta suratul qamar to shi wannan wannan hadisi da aka ambata asali zamu ga al-Imam Malik rahimahullah wanda dalibin sa Yahya ibn Yahya ya rawaito hadisin daga shi Malik an gane shi kuma Malik ya rawaita hadisin daga Bamra ibn Sa'id al-Mazini to shi wannan Bamra din siqa ne abintacce ne an gane shi kuma ya rawaice shi daga Ubaidullah ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab shi kuma yayi tambaya ne zuwa ga Abu Waqidin al-Laythi to asalin wanda adda hadisin kenan wanda ya bada labarin hadisin Abu Waqid al-Laythi an fahimta shi ya bada labari shi sahabi ne yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama a sallan layya da kuma karamar sallah yakan karanta waɗannan surori guda biyu a yayin sallar Idi na fatar an gane to in mun kalli tsakiyar isnadin za mu ga akwai wa akwai Bamra za mu gan shi ko wanda al-Imam Malik ya rawaita hadisin daga gare shi to shi Bamra din nan shi kuma ya karbi hadisin daga Ubaidillah dan gidan Abdullah dan Umar ibn al-Khattab jikan sayyiduna Umar kenan to shi wannan Bamra din banda shi ba wani siqa da aka samu ya rawaita hadisin daga shi Ubaidillah din shi kadai ya rawaita hadisin an gane to shi sa malamai ke kiran wannan hadisi garibi amma nisbi nisba zuwa gaba Bamra an gane yawwa nisba zuwa gare shi an samu wasu sun ruwaita kamar Abdullah ibn Lahiya to kun san shi malamai sun ce ba a karbar riwayar sa saboda babban malami ne na hadisi an gane to amma daga baya sai ya samu al-ikhtilaf canjin kwakwalwa ce ta rikici banje ba a shi da waɗanda ya ruwaita qabla al-ikhtilaf da waɗanda ya ruwaita ba'da al-ikhtilaf duka malamai sun ce ba a karba shi sun ce za'ifin ne min qablu wa min ba'du ba karɓar riwayar sa hatta waccan din qabla al-ikhtilaf tana da matsaloli Abdullah ibn Lahiya malami ne shahararre matsala ce kawai rauni ba wai ya hukace bane kaga jaji ya samu matsala kwakwalwa ga dauka ko ya haukace a gani abubuwa suna rikice masa bai iya tantance abubuwa eh wasu ce gobara yi labrarin shi yi gobara to shine eh saboda haka ya zama ba a tantance ma hadisin da ya fada kamin gobara da bayan gobara ba a mai yazewa to shi yaro ya ci hadisin an gane daga inda shi damra din ya ruwaita to amma saboda ba sika bane shi yasa ba ya ci bari da ruwayarsa an gane sai aka yi tibari ga yatawa ga shiwa shi damra ibnu sa'id damra ibnu sa'id shi abdullahi ibnu lahiya suna cewa in ya ruwaita daga al-abadila irin su abdullahi ibnu al-mubarak da wayi wayi da sauran su ruwayar sa karbabba ce to da dama dai cikin malamai sun ce wannan magana tana da rauni abin da yafi kyau da'ifun ne min qablu wa min ba'du shi abdullahi ibn lahiya to shi yaro ya ce shi ne ta hanyar khalid ibn yazid shi abdullahi ibn lahiya ba ta hanyar ubaidillah ba ba ta hanyar ubaidillah ibn abdullah ba wanda ya dauko hadisin daga wurin shi ne Khalid ibn Yazid kamar yadda Ibn Abdul Barr ya kawo cikin at-tamhid haka sauran malamai da su ambata to shi ne malai ya ce lam yarwihi siqatun wannan hadisi ba a samu wani siqa da ya ruwaice shi ba illa damura ba ce shi damratu ibnu sa'id akwai taun an shafe ta ne saboda illa damratu sai aka ce illa damura saboda kafiya fardul basara shi ma basaratu ne to sai matnu haka matanin hadisin kulul balaha wai an ruwaito wai annabi ya ce kulul balaha bitamri wai ku ci dabino wanda yake sabo da tsoho sai ku ci su a lokaci daya wai hakan magani ne fa inna shaytana idza akala hubnu adama wai in dan adam ya ci wannan dabino a haka to shaytan yakan yi fushi da shi ba zai kusance shi ba to shi wannan hadisi ne munkar hadisi ne munkar al-hakim ya ruwaice shi fil mustadrak haka al-imam az-zahabi yana cewa hadisun munkar hadisi ne munkar gani hadisi ne munkar to shi wannan hadisi fardul basara mutanen basara su suka kadaitu da ruwaitarsa su suka kadaitu da ruwayarsa to bai tabbata ba saboda cikin isnadin sa akwai Abu Zukair Yahya ibn Muhammad al-Muharibi shi ma asalin sa rajulun ne salih sai dai kana da'ifan fil hadis yana da rauni wajen hadda hadisi kwakwalwarsa ba ta rike abubuwa an gane to munkarul hadisi ne yana da rauni sosai to shi yasa malamai sai suke rauna na riwayar sa shi Abu Zukair bizai to wannan kaga an kayyade shi ga mutanen basara kawai malai ya kawo shi ne babu misali amma shi bai tabbata ba kulul balaha balaha shine sabon dabino wanda bai ma'i da nina ba amma kuma ya fara nina amma bai kammala nina ba to shi ake kira albalahu at-tamr shi kuma shi ne ninannen dabino to sai suka ruwaito cewa wai ka hada sabon da tsohon sai ka ci wai maganin shedan ne shedan bai kusanta ka zai dinga fushi da kai saboda ka ci tsoho da sabo to kaga wannan ai a matanin sa ma ai akwai nakara ai bai cikin abin da ke sa shedan yayi fushi da kai abu in ya shafi duniya abinci kaga haruka ce ta duniya to don ka ci nawa abinci ka zashi kenan sai shedan ya kama fushi da kai annan bai da alaka da ibada ghayru abi gassana babi maslaki matna umirtu an li abdul maliki to sai riwaya ta gaba wanda ita ma ta tabbata al-imam muslim ya kawo hadisin a cikin kitabul iman lambar hadisi ta 38 hadisin umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah an umurce ni in yaƙi mutanen da ba su karbi musulunci ba nan labzun ni'am urida bihi al-khas ba wai ana nufin dukkanin mutane ba saboda ba wai zaka fassara umurce ni in yaƙi mutane ba sai sun shaida ba shi yake nufi ana nufin waɗanda ba su karbi addinin musulunci ba kafirai kenan su ne annasu anan irin su Abu Jahal da makamantansu dan kace mutane kai kai shiru to kaga kuma ai musulunci ba kowa ya shar'anta a yaka bai ko ba gaba to sai an dinga kula da wannan inda lafazi ya zo am amma shin am din ake nufi ko ana nufin al-khas sai an dinga kula da wannan kada ka je ka fassara kuma makiya musulunci sai to kun gani addinin ma nasu da addinin ta'addanci ne bai da aiki sai kakkashe mutane da wayewaye da sauransu kuma kaga kai ka jayo ko ba kai ka jayo ba kai ka jayo ko to wannan al-imam muslim ya ruwaice shi daga Abu Gassan shi wannan Abu Gassan shine karshe a isnadi shi kuma ya ruwaice shi ne daga Abdul Malik shi yasa cece maka li Abdul Maliki Abu Gassan ya ruwaice shi ne daga Abdul Malik shi kuma Abdul Malik ya ruwaice shi ne daga Shu'ba shi kuma Shu'ba daga Waqid ibn Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar an abihi an jaddihi to anan Abdullahi Gassan an gane shi kada ya ruwaice hadisin daga Abdul Malik yawwa wannan ya baka misali ne hadisi nisbi garibi nisbi ko fardun nisbiyun amma kuma tafarrud an same shi ne a ina karshen isnadi saboda daga kan Abu Gassan to daga kansa sai riwaya ta kare shine akhirus sanad an gane yawa duk da kaga shi malamin sa Abdul Malik wasu da dama sun ruwaice hadisin an samu wasu da suka yi masa mutaba'a kamar Harmiyu ibnu Umara an Shu'ba yayi masa ya ruwaice shi ya washi Abdul Malik mutaba'a kuma Abdul Malik din kan manta ba shine karshen isnadi ba wanda a karshen isnadi shine Abu Gassan shi kuma Abu Gassan daga kansa to kaga nisba zuwa ga shi Abu Gassan hadisin menene kaga fardun ne amma nisba zuwa ga Abu Gassan to wannan au akhiruhu da ya ambata can kenan wato akan samu tafarrudi a ƙarshen a dabaka ta ƙarshe na isnadi kuma shi wannan hadisi ya zo daga Umar ibn al-Khattab haka ya zo ta hanyar Jabir haka ya zo ta hanyar Abu Huraira duk sun roye ta hadisin umirtu an uqatila an-nasa. To shine ghayru abi gassana ma bi maslaki, ma bi maslaki ba yada wata hanya. Ghayru abi gassana in ba hanyar abu gassana ba. Matna umirtu an shine matana hadisin umirtu an uqatila an-nasa li Abdul Malik. An gane hanyar tasa ko kuma shi Abu Gassana din ta tuke ne zuwa ga Abdul Malik wato kansa ya ruwaita hadisin. Wa kullu ahadil ladal wurudi qusima lil maqbuli wal mardudi. To malan zai baka wata ka'ida don kanka rudu da abin da ya gabata a baya. Sai ce wa kullu ahadin dukkanin kashe-kashen hadisi ahadi da munka ambata a baya al mashhur al aziz al garib. Sai ce ladal wurudi a lokacin da aka ruwaito su aka zo da su to ka sani kusima an kakkasa su lil maqbuli akwai wanda yake karbabbe ne shi ahadi ba dun mashhuri yake me maka kamar yadda karatu ya gabata ya kawo hadisi sun shahara amma me tabbata ba akwai wanda kuma sun shahara sun me sun tabbata haka shi ma al aziz akwai wanda me karbabbe ne akwai wanda to shine yace wal mardudi ana samun wanda yake mardudi ana samun makabuli sabana al mutawatir shi al mutawatir ko bincike ba kai inda an ce maka hadisi ne mutawatir to zai dai kai aiki da shi inda ya cika sharuɗan tawatur amma wanda za a tsawaita bincike wajen kafa hujja da shi to yana bangaren al-ahad ne idan ya tabbata sai ya aiki idan bai tabbata ba sai ya aiki sai ya yi watsi da shi to yanzu da al-maqbul da al-mardud sune malan zai dauka yayi ta bayani akan kashe-kashen su kaza al-maqbul yana bangaren al-maqbul ma'ana karbabbe ne ya tabbata kenan to anan zai kawo su al-sahihu al-hasan al-qawiyyu al-jayyid da makabantan su haka kuma zai kawo wadanda ba su tabbata ba kamar al-da'if kamar al-mawdu al-masnu da makabantan su to nan zamu kwana insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته